تعالى ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه صلوات ربي وسلامه عليه وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da sake saduwa a yammacin wannan wuni mai tarin albarka na Litinin daren 37 da watan Sha'ban hijirar shugaban halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara 1444 wanda ya dace da 7 da watan 2 watan Fabrairu miladiya 2023 idan tarihi ya inganta. Ci gaba da karatun littafin Adda'u wad-Dawa wanda wasu ka bi sani da Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'an ad-dawa'i shafi wallafar Abu Abdullah Muhammad bin Abi Bakr bin Ayyub al-Ma'ruf bin al-Qayyim al-Jawziyya alayhi rahmatullahi ta'ala. Wannan masallaci mai tarin albarka na Al-Furqan a halqa ta 7 kuma darasi na 7 muna akan fasalin da Malik yake zano muna ladubban addu'a bayan mun karanto awqatul ijaba lokutan da Allah subhanahu wataala yake karban addu'a sai muka biye wa karatun da zancen ismullahil a'zam sunan Allah mafi daukaka mafi girma masu girma wanda mun karanto hadisi daga hadisin Anas dan Malik haka ne ina jin mun karanta wannan hadisin amma ba lafi mu ƙara mai mai hadisin sai mu dora daga inda muka tsaya Malik ce wa fi sunani wa sahih ibn Hibban aidan min hadisi Anas bin Malik annahu kana ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam jalisan wa rajulun yusalli thumma da'a fa qala allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد دعا الله باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى ما ليتي وفي السنن يا تبتا يا زوء تكين سنن wa sahihi ibn Hibban ya kace sunan guda hudu gaba ɗaya kenan ko wa sahihi ibn Hibban da sahihi littafi da ibn Hibban aidan har yau kuma saboda hadisin da ya gabata ibn Hibban ya fitar da shi min hadisi Anas bin Malik daga hadisin Anas dan Malik Allah ya ƙara masa yarda annahu kana ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam Anas ya kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam jalisan yana zaune waye yake zaune annabi ne ko Anas annahu kana ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam jalisan Anas yana zaune kenan wa rajulun yusalli sai ga wani namiji yana sallah thumma da'a sai ya shiga addu'a yana addu'a yana roƙon Allah fa qala yace allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd ya Allah ni ina roƙonka lalle dukkanin yabo da godiya sun cancanta gare ka la ilaha illa anta ba abin bauta bisa cancanta da gaskiya sai kai al-mannan ne yawaita kyauta badi'us samawati wal ard wanda ya kagi sammai guda 7 da kuma ƙasai guda 7 ba tare da gajiya ba ya zal jalali wal ikram ya ma abucin girma da kuma karanci ya hayyu ya wanda yake rayayye ya qayyum ya wanda yake tsayayye annabi ya ji wannan maganar fa kala sai manzon Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam laqad da'a Allah haqiqan ya ruki Allah subhanahu wataala bismihi al-azim da sunansa mai girma alladhi idza du'iya bihi ajaba, wanda idan aka roki Allah da shi ajaba, Allah yana karba. Wa idza su'ila, idan kuma aka tambaye sa bihi da wannan sunan, a'ata, duk abinda aka roka Allah yana bayarwa. Wannan hadisi sahihi ne, Nasiruddin Al-Albani alaihi rahmatullahi ta'ala ya ingantar da shi a cikin sahihin Abi Dawud. Haka wannan hadisi ingantacce ne. Wala suka ce ba shakka a cikin wannan hadisi akwai ismullahi al-a'zam ko ismullahi al-azim, wanda a satin da gabata mun faɗi zantutukan malamai kusan guda 10 nawa. Sha nawa akan ismullahi al-azam? Sha 17. Sha 14 muka ambata. Mun ambaci guda 14. Idan ba ku haddace ba. Sha 14 muka ambata. Sha 14 sune abinda malami suka tattauna wanda muka tsaya a kansu. Malai ce wa akhrajal hadithain al-Imam Ahmad fi musnadihi. Wa'innan hadisan guda biyu da hadisin farko da muka karanta, laqad sa'ala Allah bismihi al-azim. Wannan hadisi da kuma hadisin Anas dan Malik, al-Imam Ahmad alayhi rahmatullahi ta'ala ya fitar da hadisin a cikin Musnad nasa a mujalladi na 5 shafi na 349, kuma haka a mujalladi na 3 shafi na 158. Wannan hadisin yana karantar da mu muhimmancin yin addu'a da ismullahi al-a'zam, wanda akwai sirri kware da gaske ki ismullahi al-a'zam, duk wanda ya dace da yin addu'a da shi to da ikon Allah subhanahu wataala wato an karba masa an wuce wurin. Malai ce wa fi jami'i Tirmizi, ya inganta ko ya zo a cikin jami'u Tirmizi na al-Imam Tirmizi alayhi rahmatullahi ta'ala, min hadisi Asma'u binti Yazid, min hadisi Asma'u binti Yazid, daga hadisin Asma' biyar Yazid, anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, manzon Allah ya tsira da amincin Allah su tabbata a gare sa, tabbas qala, yana cewa ismullahi al-a'zam fi hatayn al-ayatayn, sunayen Allah ko sunan Allah al-a'zam mai girma, wanda idan aka yi addu'a da shi ana samun biyan bukata. Annabin Allah ya ce fi hatayn al-ayatayn, yana cikin wa'annan ayoyi guda biyu, sai karanta wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim, kuma sai karanta farkon suratul Ali Imran alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Wannan hadisin shi ma hadisi ne wanda yake watan ingantacce. Al-Imam Tirmidhi yace hadisun hasanun sahih. Nasiruddin Al-Albani alayhi rahmatullahi ta'ala shi ma ya inganta wannan hadisi. Wannan kaga yana karantar da mu zancen qaulin malam suka ce ai ismullahi al-a'zam shine Allah ar-rahmanur rahim kuma al-hayyul qayyum. Idan ka diba to akwai ar-rahmanur rahim kuma akwai al-hayyul qayyum. Hadisi ne ingantacce, duk wanda ya roki Allah da wannan sunan to zai samu biyan bukata da ikon Allah subhanahu wataala. Wannan malumai sun ta maganganu akan wannan sunayen. Wa qala Tirmizu hadha hadithun hasanun sahihun, Tirmidhi ce hadisi ne kyakkyawa ingantacce. Maluman hadisi sun yi bincike gaba daya, kaf cikin masu rubuta littafan hadisi ba wanda yake baiwa hadisi ya ta Khadija kamar al-Imam Tirmidhi, zai ce maka hadisun hasanun sahihun. To sha tambayar me yasa Imam Tirmidhi yake fadin wannan magana. Wani malami dai tashi ce to sai a bari mun je kiyama sai a tambaye shi. Wa fi musnad al-Imam Ahmad wa sahih al-Hakim, ta musnadna al-Imam Ahmad da sahih al-Hakim, musnadna al-Imam al-Hakim kenan ko, min hadisi Abi Hurairata, daga hadisin Aba Huraira, wa Anas ibn Malik, da kuma Anas dan Malik, wa Rubai'ata bin Amir da Rubai'a dan Amir, an-nabi sallallahu alaihi wa sallam, daga shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, annahu qala, manzon Allah ya ce alizzu biya ya zal jalali wal ikram, annabin Allah ya ce alizzu, ma'ana ku lazamci yawaita fadin la ya zal jalali wal ikram, ya ma abucin girma da kuma karanci, ayyani ta'allaqu biha walzamuha wadawu alaiha, ma'anar ta'allaqu ku rike ta ta zamanto kamar ruwan shanku sannan kuma walzamuha ku lazamce ta da gaske wadawumuha kuma ku dawwama akan fadin wannan kalmar ya zal jalali wal ikram aga ya zal jalali wal ikram sunaye ne wanda akwai girmama Allah subhanahu wataala wanda shi Allah ma abuce al jalali girma ne sannan kuma al ikram Allah subhanahu wataala shine ma abuce karanci da kyauta a rayuwa Allah subhanahu wataala shine wanda yake ma abuci na karanci duk da wannan kalmar akwai wani hadisi da yazo sai dai malumai suka ce kuma bai tabbata ba bai inganta ba da yake asar ne daga wani cikin magabata yace ya kasance na roƙon Allah subhanahu wataala ya abun nan ya nuna masa ismullahi al-azam saboda ismullahi al-azam in aka baka shi to an baka hanyar karbar addu'a na fada a satin da ya gabata cewa wanda ya kawo gadan Balqis ba aljani bane wanda ya kawo gadan Balqis malaman tafsiri irin su al-Imam at-Tabari da Qurtubi suka ce mutun ne sai dai Allah subhanahu wataala ya ba sa ismullahi al-a'zam wannan bawon Allah shi ma sai yake ta roƙon Allah subhanahu wataala ya ba sa ismullahi al-a'zam ya ba sa ismullahi al-a'zam sai mai falkin cewa an rubuta ya zal jalali wal ikram a tauraro da malamai su masa raddi akan wannan cewa mafalki ba a riko da shi ba ko ina ba ake riko da mafalki akwai mafalkin da yake ilhama ce akwai mafalkin da kuma yake kasancewa daga shedan ne sannan kuma akwai mafalkin da abinda mutum yake yasa a rai shi yake gani ko mun bayyana akwai mafalkin da za a yi maka ilhama ce yanzu misalin lokacin da Allah ce wa auhayna ila ummi musa an ardihi ba malaika aka turo mata a mafalki ta gani a mafalki ne aka mata wannan ilhamar ina ba ta kun bayyana haka sannan lokacin da shi wannan kakan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam da ake masa ilhamar ya dinga kula ya tono bi'ir zamzam kaga ba wahayi bane aka turo masa ilhama ce Allah ya masa saboda an yi lokacin da bi'ir zamzam sai ka toshe ba sharuwan zamzam daga baya shi Abdul Muttalib sai yayi mafalki cewa umarni daga Allah subhanahu wataala ya tono wannan rijiyar da ya tashi sai zai je ya gabatar to sai dangin suka ce sai sun kama masa sai ce ai shi kadai ya ga abun kuma shi zai yi sai aka goranta masa da ayya sai ce to in Allah ya bashi diya guda 10 sai ya yanke dai daga ciki idan Allah ya bashi diya guda 10 ba diya bane ake masa gorinsa to in Allah ya ba sa a watan da guda 10 maza 10 zai yanke dai daga ciki to lokacin da Allah ya ba sa 10 to kuma sai aka zo ka san mutane ba su bari ya sai ga baka ce kai alwashin cewa zaka yanka dai daga ciki yace haka ne yanzu sai aka yi kuri'a tsakanin diyansa gaba daya sai aka dauko suna Abdullahi wanda ya ahi shugaban halitta annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma yana son sa kware da gaske sai yace a sake a dai sake lalawa aka sake kuma aka dauko suna Abdullahi har yanzu dai yace suka ce to yanzu ba haka za a yi ba dole ka kunshe shi da wani abu tunda dai Abdullahi ya haito so uku yanzu abinda za a yi ka sa wani abu sai ce to ya sa raƙumi 10 sai aka dauko ga raƙumi 10 ga suna Abdullahi sai aka dauko Abdullahi sai ce ya ƙara 10 nawa kenan aka dauko ga 20 ga Abdullahi aka dauko ƙara dauko Abdullahi aka yake ta ƙara sai suka kai watan raƙumi 100 da wannan ne kuma Allah ya sanya jinin mutum guda daya shine a bada raƙumi 100 diya suke nan kaga wannan wahayin da aka masa ilhama ce abinda mutum zai gani da cikin mafalki kuma ya tabbata da kuma akwai wanda yake daga shedan akwai mafalki wanda daga shedan ne irin kaga mafalki an koro ka kana ketar wata dogor gina ko wata halitta da baka ganin karshen ta ko kuma kaga wata halitta halshen ta ya zuro kasa kaga duka wannan daga shedan ne ko kuma wata wani bakin maciji ko kuma kana ta kururuwa duka wannan daga shedan ne maganin wannan abun yin arwalla kafin ka kwanta da kuma yawaita yin askar sai kuma abun da yake cikin zuciyar mutum so tari mutum yake ganin abun da yake a zuciyarsa yanzu idan dalibin ilimi ne wanda yake da kokari wanda yana karatu to shi in ya kwanta sai ya takal ina ta mafarkin littafai sai ga gashi na an zo halka in kandida ne shiga kai cikin sallar examen har an je ba haka bane eh saboda abun yana in dan kasuwa ne kuma wanda ya sa kasuwancin arai to ba abin da yake gani kuma sai kasuwa sai ga kowa ana kasuwanci din kuma mayan soyayya ne la haula wala quwwata illa billah dan shiga uku an shiga uku malai ce wa fi jami'i tirmizi ya tabbata a cikin aljami'i na tirmizi al-imam tirmizi alayhi rahmatullahi ta'ala min hadisi abi hurairata daga hadisin abu huraira radiyallahu anhu Allah ya kara masa yarda anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam manzan Allah sallallahu alayhi wa sallam idza ahammahu amrun idan wani al'amari ya dame sa idan ya shiga cikin wani damuwa rafa'a ra'sahu ila as-sama'i sai ya daga kansa zuwa sama fa qala sai ya ce subhanallahi al-azim sai tsarki ya tabbata da ubangiji wanda yake mai girma ya wa idza ijtahada fi du'a'i idan kuma yana ce ya dage cikin addu'a qala sai ya ce ya hayyu ya qayyum sai ce ya kai ya wanda yake rayayye ya wanda yake tsayayye sai dai malaman hadisi ba sa kwana suka ce wannan hadisin bai inganta ba daga annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wanda bai haƙi ya fita da shi cikin al-i'tiqad Nasiruddin Albani yace hadisi ne da'ifi ya sa cikin da'iful jami haka wannan hadisi bai tabbata ba wa fihi aidan har yau daga cikin sunan Tirmidhi kenan ko min hadisi Anas ibn Malik daga hadisin Anas dan Malik kala yake cewa kana annabiyyu sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah ya kasance idza karabahu amrun idan wani al'amari ya tsaya masa a rai na damuwa qala sai annabin Allah yace ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith ya hayyu ya qayyum ya wanda yake rayayye ya wanda yake tsayayye bi rahmatika astaghith ina neman agaji da rahmarka manzon Allah yake fadin haka wannan hadisi ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda Nasiruddin Albani alaihi rahmatullahi ta'ala yace hadisi ne wato ingantacce kaga wannan kalmar ko wannan jumlar ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghithu to annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ya fade ta a hurare da dama a ta lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam yazo lokacin da ya dawo daga Taif yayi kusance maimaita wannan addu'a daka ya hayyu ya qayyum in al'amari ya cije maka to raba kanka da kunna dan karaben kana tada hayaki kana tada wa kanka ƙara wa kanka rishin lafiya ga al'amari mai sauki likitancin annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam kaga yanzu a likita ta bature in ka zo kace damuwa ta yi maka yawa sai a ce maka ka dina zama kai kadai ka dinga tahiya gudu ka dinga kallon abu na nishadi amma kaga ne ko ka dinga kallon shesa kaga na daga cikin abu ne sa turawa ba su zama sai da karne da musoshi kaga bature in ganshe ba ta sai kaga ya dauko musa yana shafa wai saboda za ta kai masa da abu to mu kuma sai annabi ya karantar da mu aka ce manzon Allah ya kasance in wani abu ya tsaya masa are na damuwa damuwa ta zo wa shugaban alitta to yake maimaita ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis aw tarwaya an qara aslih li sha'ni kullaha wa la takilni ila nafsi tarfata aynin kamar me ta zaka ga ikon Allah subhanahu wa ta'ala malai ce wa fi sahih al hakim haka a cikin al musnad na al imam hakim min hadisi abi umamata daga hadisin abu umama sallam daga manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare sa qala annabin Allah yace ismullahi al a'zam sunan Allah al a'zam ne mafi girma fi salasi suwari yana a cikin surori guda uku mina shi ma hadisi ne wanda yake wato ingantacce kamar da Nasiruddin Albani ya faɗa qala al qasim al imam qasim yake cewa da wannan hadisin ya iso min to ka san su ba kwana suke yi ba dama amfanin karatun afala tadabbaruna al qur'an am ala qulubin to su kullun cikin bincike suke zaka ga sahabi zai dauki aya daya yana tadabburinta yanzu misalin kamar a cikin suratul rahman da Allah ya ce washamsi wa farko-farkonsa ina rammomi washamsi wal qamari yasjudan maluman tafsiri magabata tsayawa suke su nace nan rana da wata ake nihi ba rana bace ciyawa ce ake zance sai kaga sun tsaya mutun ya rike aya guda yana tafakkurinta akwai wanda ya rubuta littafi mujalladi 4 kan raqumi da ya zaka afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat kan wannan ayar ita kadai da ya tsaya malam isma'il sai ya yi bincike na kokof akan raqumi yace afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat ashe ba za su yi diyo zuwa ga raqumi yadda Allah ya halicci raqumi ya dauko shi irin siga ta lugha ya tantance abun a yaren larabci kalmar al-ibli yace kalma ce wadda take lafzul jam'i ne yace a mufradi a yaren larabci baya da lafazi guda sannan kuma ya kawo duk abun da raqumi ya babanta da shi da kuma irin abun da ake samu amfanin nonon raqumi amfanin hitsarin raqumi amfanin cin naman raqumi shi kansa da kuma irin abun da Allah ya taimaki raqumi da shi har sai yayi wata guda bai sharuwa bai damu ba amma ba wata halitta za ta iya jure wata ɗaya bata sharuwa ba shi da Allah ya halicci sai Allah ya masa reserve a cikin ciki in ya tashi sha to diba yake da yawa sai ya sati bai damu da ruwa ba shi ya sanya daga cikin fawaid nonon raqumi da fa'ida kware da gaske ana amfani da shi a likitancin Annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam musamman ma abun da ya shafi fakkus sihir walwal sihiri yana cikin abun da ake amfani da shi wajen walwal sihiri ko ka hada shi da tafarnuwa ko kuma ka hada shi da shajaratul jin wato shajaratul jinni to wahiya ina da shajaratul jin ya ana hadar nonon raqumi da tunwahiya yana cikin abun da shi ba sai ko kana jin kanka baka jin garau zaka yi nemo nonon raqumi ka samu tunwahiya ka sanya gishiri da ruwan zafi ka wanke ta sai ka sanya ka yi mata karatu da ikon Allah zaka bani labari gishiri a wanke ta da ruwan zafi da gishiri a kashe mata wannan mai ton da yake da na wannan nonon nata saboda yana cutarwa sai a wanke sa sai a sanya cikin nonon raqumi ko kuma tafarnuwa ita kanta a sanya cikin nonon raqumi sai ka sha to zaka ga ikon Allah subhanahu wataala malai yake cewa to faltamastuha sai na shiga binciken wannan ismullahi al-azam aga wannan irin su al-imam shafi'i ne kenan ko wanda ba sa kwana irin su al-imam shafi'i ne fa idza hiya yace sai da bincike na abunda bincike ya bani ita ce al-hayyul qayyum fadin al-hayyul qayyum shi yasa ya hayyu ya qayyum kinan kalma ce ko jumla ce mai girman gaske kwarai da gaske Allah subhanahu wataala ya amfanar da mu mali yace wa fi jami'i tirmizi haka ya tabbata a cikin al-jami'u tirmizi wa sahih al-hakim da kuma al-mustadrak na al-imam hakim min hadisi sa'd bin abi waqqas daga hadisin sa'd dan abi waqqas radiyallahu anhu arda Allah ya kara masa yarda anin nabi sallallahu alaihi wa sallam daga manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare sa bala yace da'awati zinnuni addu'ar ay ma'abuti kifi waye an wannan kenan annabi yunus idda'a lokacin da yayi addu'a wa huwa fi batnil hut ayayin da yake cikin cikin yake cikin cikin kihayya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin innahu lam yad'u biha muslimun fi shay'in qattun illa istajaba Allahu lah annabi Allah ya ce kaga wannan addu'a ta annabi yunus da yayi lokacin da ya shiga cikin cikin kihayya lokacin ta hade sa Allah ya ce wa zannuni idh zahaba mughariban fa dhanna an lan naqdira alayhi fanada fi dhulmati an la ilaha subhanaka inni kuntu minadh zalimin wa'azi ne fa yayi tadibi annabin Allah ne wa'azi yayi amma mutanen basu saurare sa ba sai yayi hushi ya bar garin Allah bai ce ya bar garin ba sai ya hau jirgiyar ruwa ya tafi sa iqali al-ummasa yana cikin tafiya sai jirgin yake neman nutsewa da su to al'ada ta cewa idan aka ga ana cikin jirgin ruwa a lokacin yana tangalniya to akwai wanda ya aikata wani wata aika to sai aka ce jama'a dan kada a rasa rayuka jiwa duk wanda ya san yayi aika aikan to yayi kokari ya ceci al'umma wannan ya sani annabin Allah sai ya ga yawa kansa adalci da al'umma cewa shi shine Allah bai ce ya tafi ba ya tafi kuma yayi hushi da mutanansa kuma ana buƙatar mai da'awa yayi hakuri ta zaman to mai juriya sai ya fada yana fada kuma sai ga kifi ya hade sa kuma ga cikin gulmat cikin duhunai ga duhun dare ga shi cikin duhuna na cikin kihiro cikin yarwa kuma ga cikin ruwa yasa ce fi zulmati ibnu kathir yace fi zulmat ai guda uku ne duhun dare duhun ruwa da kuma zuhun zama cikin kifayir to annabin Allah ne Allah ya ba su to sai roki Allah da wannan addu'a yace la ilaha illa anta ba abin bauta da gaskiya sai kai subhanaka tsarki ya tabbatar maka ya Allah inni kuntu minaz zalimina ni na kasance a cikin wayanda suka zalunci kawunan su to annabin Allah ce innahu lam yad'u biha kadi bi jumlar innahu lam yad'u biha muslim ba wani musulmi da zai roki Allah da wannan addu'a fi shay'in a cikin komai na rayuwarsa qattun koma wani iri ne illa stajaba Allah lahu fati Allah ya karba masa duk abun da ka shiga na damuwa ka shiga cikin hali na haula'i to annabi na karantar da kai me da al'amari ka roki Allah subhanahu wataala jama'a mun fahimta annabin Allah ya ce illa stajaba Allah lahu istithna'i ne duk abun da ka roka to Allah yana karba maka wannan hadisi shi ma hadisi ne wanda yake ingantacce kamar da zuwa cikin sahihul jami hadisi na sa'ad dan abi waqas qala ta qala tirmizi hadisun sahih imam tirmizi ke cewa hadisi ne wanda yake ingantacce wa fi sahihil hakim aida ya zo a cikin sahihul hakim mustadrak na al imam hakim har yau min hadisi sa'ad daga hadisin sa'ad wani sa'ad kenan bin abi waqas an annabi sallallahu alaihi wa sallam daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam yace ala ukhbirukum bi shay'in idha nazala bi rajulin minkum karbun aw bala'un min balayid dunya fad'a bihi yufarriju Allah anhu annabin Allah yace ala shin ba za ku so ba ce sa'ad yace sa'ad yace shin ba za ku so ba ukhbirukum na ba ku labari bi shay'in da wani al'amari mai girma idza nazala bi rajulin minkum idan wani musiba ay karbun aw bala'un damuwa ko wata bala'i musiba ko wani bala'i ya saukar wa mutum daga cikin ku na bala'o'i na rayuwar duniya fad'a bihi kuma ya roki Allah da wannan addu'ar yufarriju Allah anhu yace Allah yana yaye masa damuwarsa ashe ba za ku so bane ba ku labarin abunda mutum zai karanta ya fada wa Allah subhanahu wa ta'ala duk damuwarka a rayuwa duk bala'in da ka shiga na rayuwar duniya in ka roki Allah subhanahu wa ta'ala to Allah zai yaye maka wannan damuwar da ku bakin ciki sai ce du'a'u zinnun ita ce addu'ar annabin Allah annabi Yunus alaihi afdalus salatu wa atammu taslim haka wannan addu'a ita ma tana da muhimmanci haka zamanto mai yawaita wasa yawaita ne mai la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin malaka wa fi sahihihi har yau dai a cikin al mustadrak na al imam hakim aidan kuma an anhu daga shi kiwa kenan sa'ad annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam haka zai tashi ko yace da mun to sami'a fi'li mudari'i wa fa'iluhu damirun mustatir wujuban taqdiruhu huwa an-nabiy kasance maf'ulun bihi mansubun sallallahu alaihi wa sallam jumla i'tiradiyya yaqulu na cewa hal adullukum ala ismi llahi al-a'zam shin ba za ku so da nuna muku sunan Allah al-a'zam mai girma sunan Allah mai girma du'a yunus tace addu'ar annabi yunus fa qala rajulun sai wani mutum ya tashi yace ya rasulullah ya annabin Allah hal kanati li yunus khasatan shin ita wannan addu'a take banta ne daga annabin da annabi yunus shi kadai yake da damar ya roki Allah da ita fa qala sai annabin Allah yace ala tasma'u qawluhu ashe baka ji fadar Allah subhanahu wataala ba Allah ce fastajabna lahu wa najjaynahu min al-ghammi wa kadhalika nunjil mu'minina. Allah ce fastajabna lahu, lokacin da Annabi Yunus ya roki Allah da wannan sunayen, sai Allah ya karba masa. Allah ce sai muka karba mu Annabi Yunus, wa najjaynahu min al-ghammi, muka tseratar da shi da dukkanin damuwarsa. Sai Allah ce wa kadhalika, kuma kamar haka dai, nunjil mu'minina, muke yaye damuwar mai imani idan ya roke mu da wannan addu'ar. Ko kuma fahimta? Kadhalika nunjil mu'minin, ashe duk mai imani zai roki Allah da wannan addu'ar, to kaga da ikon Allah subhanahu wata'ala zai samu dacewa. Sai Annabi ce fa ayyuma muslim da'a biha, duk musulmin da ya roki yayi addu'a da wannan addu'a, fi mardihi, a cikin rashin lafiyar da yake fama da shi, 40 marratan, so 40, famata fi mardihi, kuma sai ya mutu, ya bayan ya roki Allah a so 40, kuma sai ya mutu a cikin wannan rashin lafiya, u'tiya ajra shahidin, za a bashi ladar shahidi wanda ya mutu a wajen yaƙi, wa in bara'a, bara'a maghfuran lahu, kuma in ya warke har in ya tashi, Allah ya taɗa kafaɗarsa, to bara'a maghfuran lahu, zai tashi an gafarta masa zunubinsa baki ɗaya. Sai dai fa malaman hadisi su Albani suka ce wannan hadisi da'ifi ne, bal ma maudu'i, in ji Nasiruddin Albani ce maudu'i ne, galiban irin abin da za a ce ka karanta kafa kaza, to irin wannan abun cuwa-cuwa ce, a ce maka kayi wani abu kafa kaza, inda ba duka iya abin da Annabi yake faɗa. Manzo Allah bai taɓa wuce cika ce ya ce kai 100 ba, bai taɓa wuce ka ce ya kai 100 ba. Addu'a a tashi daga kwana ce ya cika fa, ka ce addu'ar bayan sallah in kai ko da safe, ka ce la ilaha illallah wahdahu la sharika la, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Duk wanda ya faɗi wannan addu'ar so 100 a wuni, inji manzon Allah, ya ce ba wani shaidani da zai iya kusantarsa. Babu. Duk wanda zai faɗi wannan addu'ar da safe, manzo Allah ce har rana ta fadu ba wani ɗan iskin aljani da ya iya kusance ka. Babu. Wata rana wani malami yana ruqya, irin malaman da suke suna ruqya dan Allah, sai ka san akwai masu neman kuɗi, akwai masu taimako. Yana ruqya wa iyalinsa, sai aljanin ya ce zai yayar da zai fita, amma zai shiga cikin jikinsa. Malamar aljanin ce zai fita daga cikin jikin matar, amma zai dawo a jikin mala, akar maka Allahu mai ruqya. Kaga in ɗan bana bakwai ne, wani daga nan zai baro takalminsa. Mala ya ce mala ya yarda, aljanin yayyai ya nemi hanyar ya rasa. Sai ce masa ya kasa shiga ne, sai ce wallahi ya nemi duk wata hanya da zai shiga cikin jikinsa ya kasa. Sai ce me dalili? Sai ce dalili shine da ka tashi da safe ka ce la ilaha illallah wahdahu la sharika la, lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa huwa ala kulli shay'in qadir, so 100. Yace kuma Annabi ya faɗa duk wanda ya faɗa so 100 ba abin da zai cutar da shi. Yace mai to yanzu kana fita ko sai na kone? Sai ce wallahi gagarin ku nan. Eh, gagarin ku nan. Saka wannan hadisi bai tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ba. A ce za a baka ladar shahidi, ai shahidi ba karamin mutum bane. Shahidi kai yanzu su Asadullahi su Hamza su je su mutu wajen yaƙi kawai kai daga kwanta, inda ba hadisi bane daga Annabi, ko raba kanka da shi. A ce za ka je a ce maka kai 300,313. Kada ga shin wannan ka san da cewa kawai bai da asali daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ya kawai kai abinda zaka iya yi. Mala ce wa fismu muhaddatan alqur'ani, suka haddace, sai a ba su hadisi miliyan ɗaya, a ce su haddace a wata ɗaya. Miliyan guda. Aljamu baina sahihain, ya kai miliyan aiko. Turi ai duk wanda yake son dauka baya barci. Na taba faɗa muku anan da ce muku Imamu Shafi'i ba sa kwana. Ba sa kwana, zaune ake. Zaune ake. Wanda za ka iske, akwai wanda wallahi kullun Qur'ani tun daga Fatiha sai minal jinnati wannan sai ya karance shi. Kuma a haddace, wai ba sai an diba ba. Ku yanzu a duban ma wahala yake bayyana musu, ko? amma in turanci ne aka ce yazo yayi discourse war hadararil kinds sai kajiya amma qur'anin bai gane komai a ciki da ufu talibu wal matlubu kinan go a ce mutum bai iya karanta qur'ani ba kuma wai shi yake ganin wai wai wanda bai iya yaran da yake ba wai shine jahili akwai wa ka san in aka ce ka nemo mahaukaci na gidan gaba to wannan shine gaba duk wanda zai karanta duk karatun da zaka karanta a duniya to in ba karanta alqur'ani ba jahili a sunanka eh in ka samu professora a bangaren da ka karanta in dai baka san alqur'ani baka da ilimi ido a addini to sunanka jahilun Allah ya sauke min hadis ibn abbas daga hadisin abdullahi dan abbas anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya tsira da amincin Allah su tabbata a gare sa kana ya kasance yaqulu indal karbi yana fada a lokacin da damuwa ta abun nan kinsa ya shiga cikin damuwa ashe kaga manzon Allah mai na shiga cikin damuwa shi yasa wani mawaki ke cewa samaniyatun tajri ala nasi kullihim wala budda lil insani yalqa samaniya ababai guda takwas suna yawo akan mutane kuma kowane mutum sai ya zama guda takwas a rayuwa yace sururun wa huznun sai ka samu sai ka hadu da jin dadi ba ta yiwa ka zauna rayuwarka kullun cikin jin cikin bakin ciki dole sai ka ji dadi sururun wa huznun kuma da damuwa ka ji dadi kuma ka shiga cikin yanayi na bakin ciki ko sannan kuma yake cewa wa firqatun wajtima ka hadu da mutane kuma ka rabu da su sannan za ka shiga cikin tsanani ka shiga cikin sauki kuma da wasuqmun summa afiya da rishin lafiya kuma da lafiya wataran da lafiya wataran ba lafiya wataran cikin tsanani wataran kuma cikin sauki wataran kana cikin damuwa wataran kana cikin farin ciki wataran kana tare da mutane kuma wataran kun rabu da su haka duniya take to annabin Allah ma yake dandana mi alkar sai yake cewa la ilaha illallahul azimul halim la ilaha illallah rabbul arshil azim la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim wannan addu'a ɗin uwa duk wanda wani abu ya shige masa yake damun sa a rayuwa damuwa ta kaka gida a zuciya namiji ko mace tsoho ko yaro in ka roki Allah da wannan addu'ar ka nace a kanta ka maimaita ta ina tabbatar maka da ikon Allah subhanahu wataala zaka samu biyan bukata na rayuwarka addu'a ce mai sauki kware da gaske la ilaha illallahul azimul halim لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم wannan addu'ar ta damuwa ce du'awul karbu ce addu'ar yayi bakin ciki ne duk bakin cikin da kake ciki duk bakin cikin ka an bato maka da rai ko a ina ne in ka zo ka karanta to zaka samu biyan bukata duk damuwarki ayar uwa in zaki karanta wannan addu'ar to mutun ya raba kansa da zama cikin susi da ikon Allah subhanahu wataala ma'ana shi ne la ilaha illallah ba abin bauta da gaskiya sai Allah al-azim wanda yake mai girman gaske sannan al-halim wanda yake juriya a zuka ce kalmar al-halim ta hi as-sabur idan aka ce wani na da hakuri daban al-hilm daban hakuri da juriya daban ne idan aka ce hakuri shine a maka abu kaza ka hankure ka bar shi ka wuce kuma zaka yi doka marci zaka iya ba wai da kai a cikin a kansa amma shi juriya shine ai maka abunda zaka iya doka martani kuma ka kale shi kun bayyana shine alhilm abunda za a yi maka zaka iya ramawa shi asabar baka iya ramawa amma alhilm kana iya karama duka dibi duk irin abunda ake wa Allah na zinubi Allah zai doka mataki kuma zai iya ba amma kuma sai ya jure ya kare to hilmu kenan kai ne a gidanka sai ayi maka laifi sai sanya akwai wasu sahabi da tare da kai akwai su dabi'u guda biyu yuhibbuhum Allah wa rasula Allah yana son wannan dabi'un kuma ni annabin Allah ina son wannan dabi'un sai tambayi manzo Allah ya annabin Allah yanzu ni ina da abinda Allah yake so yace kware da gaske yace miye yace alhilmu wal haya kana da juriya za ka yi girma Allah shine wanda yake ma'abuci al'arshi mai girma kamar da tabbata a hadisi da za a dauki sama ta dai za ta shiga cikin sama ta biyu sama ta dai da ta biyu za su shiga ta uku har a zo da sama ta dai suna iya shiga cikin sama ta har ta shiga cikin ta bakwai idan in ka dauki sama ta bakwai suna iya shiga cikin al'arshin Allah subhanahu wataala shi kuma al'arshin Allah kujerar Allah tana sama kare shi ko wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard kuma shi al'arshi wa kana arshuhu alal ma'i wani abu sai Allah subhanahu wataala la ilaha illallah rabbul arshil azim ma'abuti al'arshi mai girma ai yanzu kaga kujerar da shugaban kasa yake iya zama a kanta in kaga dama kai ma sai ka so ka iya zama a kanta amma kai ka da ita kujerar Allah kai ka dan ka ganta bullan tana ka abun nake ta ko la ilaha illallah ba abin bauta da gaskiya sai Allah rabbus samawati ubangijin sammai guda bakwai wal ard da kuma ubangijin kasai guda bakwai shi Allah shine wanda ya halitta sama da kasa babu wanda ya taimaka ma Allah gun halitta sama da kasa kuma Allah ma ya faɗa yace in akwai wanda ya taimaka masa to su janye gudunmuwa su kawai wa Allah subhanahu wataala in akwai wanda ya bai wa Allah gudunmuwa yayi aliyansu da Allah wajen Allah ya halitta sama da kasa to Allah yace ya janye tashi gudunmuwa kuma sai ya faɗa yace duka wa'annan fa fi sittati ayyam yace wa ma masana min lughub yace a kwana shi da bakai sama da kasa yace wallahi ko a cikin ba mu ji gajiya ba amma yanzu aka ce ka tashi daga nan daga aranka tahi wani aka ce yace nan bakin abin nan bakin kasuwa to an ba kakin yanzu yana ta sheda balantana kai ne kana muka birgi balantana ka ka sauke telam kasima aza akwai aiki ko wallahi almusta'an to shi Allah akwana shidda ya shimfida su kuma in Allah ya ga dama zai yi su a lokaci daya amma saboda Allah ya tsabar yace saboda Allah ya nuna mutane tsari da kuma hankali a cikin aiki da rashin gaggawa sai Allah ya yi su akwana shidda saboda annabi ga cewa kabar gaggawa ka dinga tahiya a hankali in Allah ya ga dama zai iya cewa kun fayyakun ko amma sai Allah ya bari sai ya so akwana shidda saboda a nuna mana cewa in zaka yi aiki ka dinga bi mataki kaka ce zaka rungumo ayyuka ba za su yi ba wa rabbul arshil karim ubangishin al'arshi mai karanci wannan hadisi shi ma hadisi ne wanda al-imam al-bukhari fitar da shi babu ka san ba za an ce sahihi bane kenan ko ba sai ai zancan sahihi bane wa fi musnad al-imam ahmad ya tabbata a musnad al-imam ahmad min hadisi ali ibn abi talib daga hadisin ali dan abi talib radiyallahu anhu Allah ya kara masa yarda sahabin annabi kuma surukin annabi ko kuma kanin annabi sallallahu alaihi wasallam annabi yana ji da ali ibn abi talib ga san lokacin da aka je aka yi hijira aka zo garin Madina da annabi ya sanya ukhuwa tsakanin masu imani sai ya rike Ali ya ce shine akhuhu fil islam dan uwan annabi a musulunci kuma gidan annabi tarbiyyar gidan annabi ce sallallahu alaihi wasallam sai ya jarinta wane mutum Ali ba karamin jarumi bane Allah ya kara masa yarda yace allamani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya karantar da ni idza nazala bi karbun idan wata damuwa ta sauka a gare ni ana kula in ce la ilaha illallah alhalimul karim subhanallahi wa tabarakallah rabbul arshil azim walhamdulillahi rabbil alamin wannan hadisi ne wanda imam al-bukhari muslim bai kasa ba amma ya ce hadisi ne ingantacce ala shartihi hadisun sahihun annabi ya ce masa idan damuwa ta kama sa ya shiga cikin wani hali na damuwa da sana shiga cikin halin damuwa ko sai mutum bai san inda duniya ta sanya ma gaba yanzu gidanka kadai akwai wanda kawai matarsa ta hana masa jin dadi matarsa kawai ga tanan duk bukatar shi a duniya ya kawo mata amma yana shigowa gidansa babu lafiya wallahi rike wannan addu'a ka tai wata kuma mijinta kawai haka kullun cikin bata mata yake shi musamman mai aka zancan karin aure ko to in kina karanta wannan damuwar addu'ar damuwar ki ta tafi kuma zai kara alme sai ku zauna lafiya shi ne ake fata la ilaha illallah alhalimul karim ba abin bauta da gaskiya sai Allah alhalim mai juriya alkarim mai karanci subhanallahi tsarki ya tabbatar ma Allah wa tabarakallahu albarka tabbatar wa subhanahu wa ta'ala rabbul arshil azim ubangijin al'arshi mai girma walhamdulillahi rabbil alamin wuri ta tabbata da Allah ubangijin tahalikai wannan hadisi shi ma sahihi ne wa fi musnadihi aida daga cikin musnadikin sa har yau bin hadisi abdullahi bin mas'ud qala daga hadisin abdullahi dan mas'ud yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya yana cewa ma asaba ahadun qattun hammun wala hazunun, ba wani bakin ciki ko kuma damuwa da zai samu dai daga cikin ku. Fa kala, sai ya fada lokacin da damuwar ta sauka a kansa, sai ya ce Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu amatika nasiyati bi yadika madin fiya hukmika adlun fiya qadauka as'aluka Allahumma bi kulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka aw 'allamtahu ahadan min khaliqika aw anzaltahu fi kitabika aw ista'tharta bihi fi 'ilmi al-ghaybi 'indika an taj'ala al-qur'ana al-'azima rabi'a qalbi wa nura sadri wa jilaha huzni wa dhahaba hammi yata illa azhaba Allahu hammahu wa huznahu wa abdalahu makanahu farha. Annabin Allah yace masa, yake cewa ba wanda damuwa za ta same sa ko wani bakin ciki a duniya ya faɗi wannan addu'a, yace Allahumma inni abduka, ya Allah ni bawanka ne, ibnu abdika dan bawanka, ibnu amatika dan baiwarka, nasiyati biyadika fakkata tana a hannunka, madin fiya hukumuka duk abinda ka zartar a kaina, duk abinda ka zartar a kaina na hukunci shike wakana, adlun fiya qada'uka kuma zartarwaka gaba gare game da ni adalci ne, adlun fiya qada'uka zar abinda ka zartar a kaina adalci ne, as'aluka Allahumma ya Allah ina roƙonka, bi kullis min huwa laka da kowane irin suna da yake naka ne, sammaita bihi nafsaka wanda kai Allah ka sunawa kanka da shi, aw 'allamtahu ahadan min khalqika ko kuma ka sanar da ɗaya daga cikin bayunka wannan sunan, aw anzaltahu ko kuma ka saukar da wannan sunar, fi kitabika a littafinka, aw isarta bihi fi ilmi al-ghaibi min indika, ai ilmi al-ghaibi indaka, ko kuma ka boye sa ka ajiye kanka sanin wannan sunar a wajen ilimin da yake gunka na gaibi, an taj'al al-qur'ana al-'azima rabi'a qalbi, ya Allah ka sanya al-qur'ani mai girma ya zamanto watan abin da yake haskaka zuciyata, abin da yake rabi'a qalbi, abin da yake karfafa zuciyata, wa nura sadri kuma ya zamanto hasken kirjina, wa jilaa huzni kuma ya zamanto sanadiyyar tafiyar damuwata, bakin cikina, wa dhahaba hammi kuma ya zamanto abin da zai tafiyar da damuwata. To duk wanda ya faɗi wannan addu'ar, annabin Allah ce illa azhaba Allahu azza wa jalla hammahu, wallahi sai Allah ya tafi masa da damuwarsa, wa huznahu da bakin cikinsa, wa abdalahu makanahu farha kuma Allah ya juya masa marmakon bakin cikin ya zama to cikin farin ciki. Faqila sai sahabu suka ce ya Rasulullah, ya annabin Allah, ala na ta'allamha, shin ba za mu koyi wannan addu'ar ba mu haddace mu koyar da ita? Kala annabin Allah ya ce bala, yanbaghi liman sami'aha ay yata'allamaha, ayyama kamata da duk wanda ya ji ta yayi kokari ya rike ta, ya kamata da duk wanda ya ji wannan addu'ar yayi kokari ya rike wannan addu'ar. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce muke mu kai karshen babin sai mu tsaya ko bala ce wa qala bin mas'ud ma kuriba nabiyyu min al-anbiya illa istaghatha bistasbih, ba wani annabi inji dan mas'ud yake cewa ba wani annabi da wata damuwa ko bakin ciki ya tunkare sa cikin annabawa, illa istaghatha Allahu bitasbih, face sai ya roki Allah ya nemi agajin Allah ta hanyarin tasbihi, fadin subhanallahi kenan. Duk da wannan maganar malamai suka ce akwai abun kallo a kanta, wa zakara ibnu abid dunya fi kitabihi, ibnu abid dunya ya ambata a cikin littafin sa mai suna mujabina fi du'a, wanda ake karba ma addu'a a wani wata ruwayar littafin mujabud du'a wanda ake karba ma addu'a, anil hasan daga al hasan, an anas daga anas, bayar wuce littafin ko asalin asarkin akwai anas a ciki amma nan ibn al-qayyim ya cire anas kin, an hasan an anas, kuna da anas ku kuna da anas masha Allah, ni nan guna ba anas, kuna da anas kinan babu aku ta haita mu koya akai. Kale yake cewa kana rajulun min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam, wai wani mutum ne daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam, min al-ansari daga cikin mutanen Madina, yukanna aba mi'laq, ana yi masa alkunya da abu mi'laq, wa kana tajiran ya kasance dan kasuwa ne yattajir bi malin lahu wa li ghayrihi yana juye kudin sa da kudin mutane dan kasuwa ne yake juye kudin sa kuma akwai hannun jari na wasu kenan ba shi kadai ba yadribu bihi fil afaqi yana safarar yana yin safara a cikin garuruwa safarar kasuwanci yaje nan yana yawancin kasuwanni wa kana nasikan ya kasance kun mutun ne mai yawaita bautar Allah ai abidan mai yawaita bauta wari'an mai gudun duniya mai tsantseni dan kasuwa yana kasuwanci yana cin kasuwanni sannan kuma gashi da bautar Allah subhanahu wataala sannan kuma ga tsantseni kaga irin samu wayanga ɗan kasuwa sai an yi da gaske mu yanzu ɗan kasuwa masu cin kasuwannin daji Allah ma ta je ka iske masu sallah cikin lokaci Allah wani ma haya komo ya hade su ba haka bane wani haya komo shi hade su duka Allah ya sauwake fa kharaja marratan wa tarana sai ya fita falai iyahu